أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewa shi da karartawarsa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a wannan unguwa ta gawan katare a wannan gari ne da magaram da mun ci gaba da karatun mu cikin littafin umdatul ahkam na al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da yau muna 18 ga watan al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da dole kombiya 25 ga watan jiye wata na 7 miladiya ta 2023 dan ba manta ba a darasin da ya gabata mun ware sabon littafi cikin umdatul ahkam shine kitabun nikah littafin da malam ya koro mana hadisai daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama game da abin da ya shafi sha'anin aure da mun dauki hadisi daya a cikin baban hadisi na farko hadisin abdullahi dan mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi kala yake cewa kala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce musu ya ma'shar ash-shabab ya ku taron samari man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj dukkan mutumin da ya samu wato abinda ake ce ma al-ba'a falyatazawwaj to yi aure annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj saboda wannan arman shi zai taimaka mishi ya kame ganin shi sannan kuma zai taimaka mishi ya kame abin da ya shahi wato gaban shi ya kare gaban shi sai annabi yace wa man lam yastati wanda kuma bai samu ba alba'a fa alaihi bisawm annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace to ya lazimci azumi fa innahu lahu wija azumin nan zai kasance mishi wato wani kamar dandaka ce game da abin da ya shafi shahawaice da wannan hadisi bayani ya gabata akan shi irin yanda malamai suka yi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana umarni ne ga matashi wato ya yi aure amma a yaushe zai yi almin shi ne lokacin da ya samu wato alba'a mun dauki bayani kan cewa alba'a malamai suka ce yadda akwai sabanin malamai amma magana wadda take rajiha shine malamai suka ce mutun ya samu wato abin da ya shahi halin da zai iya rike ita matar na abin da ya shahi ci da sha da tufatarwa da kuma mazauni idan wannan yana daga cikin ababen da suke idan mutun ya same su to zai iya tashi ya nemi abin da ya shafi aure sannan kuma ƙari shine a wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake bayani ya zamanto mutum kenan yana da addini da kuma halaye ɗabi'u wanda suke managarta inda annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu idan yazo muku wanda kun yarda da abin da ya shafi addini shi da kuma halayen shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fazawwijuhu wato ku auren mishi da matar da yazo nema ala kulli hal yau zamu tashi hadisi na gaba malam ya ce al hadisu salis ba'da 300 an anas bin malik radiyallahu anhu أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على الفراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني wannan hadisi da malam ya kawo mana riwaya daga Anas dan Malik da Allah ta tabbata a gare shi yake cewa anna nafaram min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu sun je sun yi tambaya suka tambaye su wa azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wato wasu matan annabi sallallahu alaihi wasallama game da aikin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake yi a goye wato aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi kenan a gida faqal da suka zo suka tambaye su sai zamanto matan annabi sallallahu alaihi wasallama suka gaggayi musu dukkan wato ababan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi bayan sun ji wannan faqal sai suka ishasan su wani yace la atazawwajun nisa a ni fa tunda naji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aiki daga yau fa bana ibada ne ni ko haka zan zamna kullun ibada ba ruwa na da abin da ya sha'anin wato arme wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce la kulul lahama ce shi daga yau ba shi ba abin da ya shafi cin nama wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce la anamu ala alfirash yace a shi fa daga yau ba shi ba abin da ya shafi wato kwana akan shinkuda ba barci kenan su uku duka suka gai wannan maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi fa hamidallahu wa athna alai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto bi Allah ya jinjina ma ubangiji subhanahu wataala wa athna alaihi وقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما بال أقوام قالوا كذا وكذا أنا النسخة ما لا يقول قالوا كذا أو ترواية يقول قالوا كذا وكذا ميشا هو وسمت أن يسكي تيوا كذا لكذا ونينا تيوا شيبي أرمم ماتا ونينا تيوا شيبي تنام ونينا تيوا شيبي يبابرتي بيا قوانتا lakinni usalli wa anam annabi sallallahu alaihi wasallam yace yake ce musu kusan da cewa wa niwa usalli wa anam ina tashi cikin dare in yi sallah in yi qiyamul layl kuma ina samun wani lokaci wanda zan zamanto na abin da ya shafi na kwanta na yi barci yace wa asumu wa aftir wa uftir aka ina yin azumi wani lokaci kuma ina ajiye azumi banna ya daukan azumi in ci abinci annabi yace wa atazawwajun nisa haka kuma wato ina aurar mata annabi sai yace fa man ragiba an sunnati fa laysa minni san da cewa dukkan mutumin da ya kyamaci sunna ta ya juya mata baya to fa laysa minni annabi sallallahu alaihi wasallam yace to baya tare da ni baya kan hanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine tarjuma hadisin nan wasu daga cikin mutane na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine malam yace anna nafaran idan aka ce nafar yana farawa ne daga mutum uku zuwa nawa zuwa dara su ake kira da nafar wasu daga cikin mutane sun je wato wajen annabi sallallahu alaihi wasallam gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallama shin wai mi annabi sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa a gida yace an amalihi bis sirri aiki shi wanda yake a boye wanda babu wanda ya san wannan aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa sai matan shi to da suka gayi musu waga shinin ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanda yake wani lokaci ya tashi qiyamul layl wani lokaci ya kwanta yayi barci wani lokaci wato ya yi azumi wani lokaci ya aje to duk da suka ji wannan da suka wuto ɗaya he yace fa shi daga yau ba shi ba arman mace ba shi ba aure shine yace qala ba'dhum la atazawwaju nisa aini ba ni ba yanda zan yi harmi mace to kuma ayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mata wani kuma yace la akulu laha wato shiwa ba shi ba abinda ya shahi cin nama wata ruwaya yace irin ya nuna ba shi ba cin abinci kullun azumi zai guda yace shi kuma la anamu ala alfirash wato ba shi ba kwantawa yayin barci kullun kawai daddar sallah zai ringa daga an yi da isha an dai kawai shi ya hau sallah misali cikin dare ba shi ba barci to da annabi sallallahu alaihi wasallam yaji wannan sai ya fito yake ma zai ma mutane jawabi shine da yazo fa hamidallah sai yabi ubangiji subhanahu wataala ya jinjina ma Allah subhanahu wataala da dukkan wani dangi na yabo wanda yake cikakke ya jinjina ma Allah wa asna alaihi haka ya ƙara yabon ubangiji subhanahu wataala mun gani cewa bayani game da bambancin alhamdu da asana menene bambancin tsakanin da alhamdu da asana na'am subyan alhamdu da asana dukkan yabo da godiya alhamdu na'am malamai suka ce game da wanda ya shahi alhamdu da asana shi alhamdu dukkan tari dangin wani yabo da zakka ma mutum tare da abin da ya shahi kaunar shi kana kaunar abin nan ne kake yaban shi to wannan shi ake ce ma alhamdu alhamdu amma wani abin da ya shahi wato asana shi kuma yana zuwa ko kace ashukur shi kuma kana yi yaban mutum ba tare da ma kana kaunar shi ba yanzu akwai wanda zai zama to kana yabe shi ka san sai baka san shi amma wani abu ne yabon ma tana yi wani zuga shi ne kai ba kaunar shi ba kai to shi kuma alhamdu bai yi wa sai kana kaunar wato mutum tukun zakarin ga mushi wato wannan nau'i shi yasa yace alhamdulillah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bi ubangiji subhanahu wataala wa atna alai wa qala sai annabi yake cewa ma balu aqwami wai me shahi me ya samu wasu mutane kaga na annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambata su ba yazo yace wani da wani da wani me ya same su kaza a sai yace ma balu aqwami ai me ya samu halin wasu mutane ya quluna suke cewa kaza wa kaza wato nan kuma kinaya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan abin da suka yi magana akan shi me suka yi magana akan shi wani ya ce bai arman mata wani ya ce bai ba shi ba cin abinci kullun azumi wani ya ce shi ba barci kullun qiyamul layl annabi sallallahu alaihi wasallam ce me ya same suke fadin wannan magana sai ce to kusan da cewa lakinni usalli wa anam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kusan da cewa wa ni wa ina yin sallah haka kuma ina kwantawa in yi barci wato yana yin qiyamul layl sannan kuma ya kwanta ya yi barci wanda wannan yake nuna maka cewa ba wai ka tashi kai kullun qiyamul layl kake a jikinka yana da wani haƙƙi a kanka wanda ka bashi hutu na ibada qiyamul layl sunna ce wanda take ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mu amma akan annabi sallallahu alaihi wasallam mice ce farilla ce umil layla illa qalila nisfahu aw inqusu minhu qalila to duk da haka take farilla amma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba duka daren ba yake tashi ya kwanta ya ringa qiyamul layl yana yin wata ran yayi nisfahu wani wata ran sulusahu haka shi yasa Allah subhanahu wataala ta yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min sulusai al-layli wa nisfahu wa thuluthahu to kaga ni yana hutawa kuma yana tashi ya qiyamul layl sai ce wa asumu wa uftir haka ina yin azumi wani lokaci kuma ina ajiye azumi wani lokaci annabi yayi azumi wani lokaci ya ajiye shi yasa ɗaya daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yace shi kullun azumi zai ringa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi a baka iya annabi yayi faɗaitar da shi yayi irin siyami Dawud yau yayi gobe ya ajiye yau yayi gobe ya ajiye yau yayi gobe ka ajiye saboda shi siyami da harkace rayuwarka gabaki ɗaya kullun azumi zakai wannan shari'a ba ta yarda ba da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kuma wa'ada zawwajun nisa haka kuma ina amra ina aurar wato mata kai wanda kace ba zaka yi aure wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana yin aure sai ya ce to kusan da cewa kuma fa man ragiba an sunnati dukkan mutumin da ya bar sunna ta ya juya mata baya ya ki sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ta abin da ya shahi amma qiyamul layli amma abin da ya shahi yin azumi kullun amma abin da ya shahi auren wato mace annabi yace fa laysa minni to baya daga cikin shari'a ta baya daga cikin manhajina kenan wannan shine malam ya kawo mana dan ya karantar da mu mine meye mahallin shahida wannan hadisi mahallin shahida wannan hadisi dan me yasa malam ya kawo shi cikin kitabun nikah dan kwadaitarwa ce daga annabi sallallahu alaihi wasallama akan mi akan mutun yayi aure sannan kuma raddi ne akan mutumin da ya bar yin aure idan ya zamanto mutum yana da lahiya yana da abin da ya shahi alba'a kamar wanda hadisin da ya gabata to sai yayi wato abin da ya shahi aure idan kuma mun yi bayani wancan satin wancan karatu cewa ba an ce ba kai je kai aure ka dauki bashi ko kuma wani abu ka ce a an ce falyatazawwaj a malamai suka ce kai hakuri wal yasta'fibil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli idan sai ka dau hakuri ka ringa yin azumi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato ya shiryar da mu ala kulli hal wannan hadisin yana karantar da mu ilmin falala ta abin da ya shahi aure da kuma kwadaitarwa da take cikin shi da irin masale wanda suke da girma wato akan abin da ya shahi wato sha'anin aure sannan hadisin yana ƙara nuna mana cewa lalle dukkan mutumin da ya zamanto ya ki wani abu wato na sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wani bi kan karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan kana so ka samu kanka akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kamata ya zamanto kana bin abin da yazo sau da gaba kuma wannan yake ƙara karantar da mu irin yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke wato bincike akan wato irin ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake aikata dan su yi koyi da shi dan su yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan malamai suka ce wannan yana nuna cewa neman ilimi idan baka samu ba daman neman ilimi a wajen wato wanda suke mazaje ba lalle ka nemi ilimi wajen mace dalili akan dalili akan ga hadisi nan amma dai sai ya zamanto macen wa idan wannan shi ma yayi abi dawabit wanda zai zamanto wato ba kowace mace ba kai ka ce ka zauna kai ma irin kake wajen mace a'a sai da dawabit shi yasa muka ce sai da dawabit da Allah mun wata wato yayarka ko kuma wata ammarka malama ce ka bada yi ka je ka tambaye ta lasiya ma kuma wani abin da ba yanda za a yi kai ka san shi in ba su ba misali kaga nan da suka zo suka tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam akan me suka tambaye su aikin shi da yake mi da yake yi a goye wanda ai a waje babu wanda ya san aikin wannan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shi to kuma wannan hadisin yana ƙara karantar da mu akan haramcin tsananta ma rai ka tsananta ma rai akan abin da ya shahi sha'anin lasiya ma abin da ya shahi sha'anin addini ka ringa yin guluwi wato akan wannan ka ringa huce gona da iri akan sha'anin addini shi addinin musulunci addini ne wanda yake da sauki idan ka karance shi karanta wanda take fahimta sahiha babu ta yanda za a yi wato ya zamanto yarin jaye ka ko kuma wani abu ka tsora ma kanka abubuwa wanda suke wato na tsanani sannan kuma wannan yake nuna cewa dukkan mutumin da zai yi khutuba ko wa'azi ana so ya fara da mi da yabon ubangiji subhanahu wata'ala da abin da ya shahi wato jinjina ma Allah subhanahu wata'ala sai malam yace al-hadithu ar-rabi' ba'da 300 an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu qala radda rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala usman bin maz'un at-tabattul walau adhina lah لاختصينا التبتل ترك النكاء ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول وتوانا حديثي رواية لك سعد دام أبي وقاص يرضى الله تتبتى أغريش ما qala yake cewa radda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala usman bin maz'ud, wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ko ya hana usman dan maz'ud game da wata tambaya da yayi mishi shine mine akan at-tabattul. Miya at-tabattul? Shine wato mutun yace shi ba shi ba yin arme, ya kaurace ma wato abin da ya shafi arme. Wanda wannan Usman bin Maz'ud yana daga cikin mazaje wanda shi kullun kwadayin shi wato shine ya zamanto yana fuskanta abin da ya shafi ibada, kullun shi ibada, sai yake so ya zamanto shi ya koma ko ba abin da zai yi a rayuwar shi sai abin da ya shafi wato ibada, ya kaurace ma wato dukkan wasu abubuwa na dadin duniya da wasu abubuwa kamar ta. Kamar irin yanda wato a yanzu ake cewa zuhud ko cewa na zuhud zahiri ne, wani zahiri ne wanda ke zuhudin mutum yanzu sai a nan gari, ba ita bace ba hakikanin zuhud. Misali yanzu wani ya ce shi zahiri ne ka ganshi, a irin da malamai suna cewa zai sa wata tufa wata take yakunanna kaza da kaza, bai cin abinci sai kamzo, bai yin kaza bai yin kaza, wai shi gurin duniya yake zahidi ne. A zuhudu ta hakikanin zuhudu shine ka nisanci dukkan abin da Ubangiji subhanahu wataala ya halatta maka, sannan ka zo da abin da Ubangiji subhanahu wataala ya halatta maka yace kai, to wannan shine ake ce ma zuhudu. To shi ya kasance yana so ya yi tafarrubi da ibada, sai je ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yana so kawo ba sai yayi arme ba, ya rabu ya cire alaka shi da abin da ya shafi wato mata dan ya fuskanci mine, ya fuskanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya hana shi, bai bashi ba izini, saboda bai dacewa ya zamanto mutum ya bar rayuwar kai kace kawo ba ruwanka da abin da ya shafi rayuwar duniya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala me yace mana, wa bataghi bima ataka ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk, abinda ake so kada ya zamanto ka ta duniya ta shagaltar da kai, ta shagaltar da kai akan abin da ya shafi ibada ko kuma wani abu wanda zai kusantar da kai zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya hana shi, shi yasa nan yace radda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala usman bin mad'un at-tabattul. Ai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana shi game da abin da ya shafi at-tabattul, cewa ya yanke alaƙar shi da yin arme ko kuma da mata. Wa law azina lahu, sai yake cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mishi umarni, laqtasaina aida mu ma mun yi dandaka, wato ai dandaka kowa ya zama tufa ruwanka da alaƙa da abin da ya shafi wato mata. Wannan hadisi shi ma malam ya kawo shi a cikin wannan littafin dan ya nuna mana hani ne yazo na shari'ar musulunci akan mutun ya ce shi ba abin da ya shafi arme, kuma hani ya zo akan mutun ya ma kan shi dandaka, zamanto kai ka dandake jikin wannan inda ka zamanto ba ka da sha'awa da abin da ya shafi wato mata. To wannan bai dacewa, wanda kuma mun sani annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya gayi mana cikin hadisi yake cewa tazawwajul waluda alwaluda fa inni mukasirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku aure mata wanda suke son ku kuke son su, sannan kuma masu aihuwa, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi alfahari da ku a gobe ranar tashin al-qiyamah. Sannan kai idan ka ce baka yin arme, ka gani ka rage musulunci da wato wata runduna ta mayaka da za a ta yi jihadi, kai da Allah ka yi arme, Allah subhanahu wa ta'ala ya azabta ka da iya wanda suke mazaje zarata. To idan ya zamanto ba ka yi ba, ka gani za a huta a ɗaukar kalmar la ilaha illallah a hutar jihadi, to ka gani ba zai zamanto ba musulunci ya amfanu. To shi yasa yana da kyau mutum idan ya samu dama kenan ya yi abin da ya shafi wato arme. Ala kulli hal, wannan hadisin yana karantar da mu abu na farko shine hani game da abin da ya shafi at-tabattul, shine kai cire alaƙar da mata mutlaqan kwata-kwata ba kai ba arme. Wannan hani ya zo daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan hani na biyu shine akan abin da ya shafi dandaka, shi ma wannan ya zo hani daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi wato yana wato karantar da mu akan wannan sai malam yace al hadisul khamis ba'da 300 an ummi habibata binti abi sufyan radiyallahu anha annaha qalat ya rasulullah inki ukhti ibnata abi salama ibnata abi sufyan qal awa tuhibbina dhalik فقلت نعم لست لك بمخليا وأحب من شاركني في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي وإنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال عروة وثويبة مولى لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعاتقي ثويب بعتاقي ثويبة الحيبة الحالة بكسر الحاء ما لنيتي hadisi na gaba ruwaya daga ummi habiba binti abi sufyan ya abi sufyan yarda Allah ta tabbata a gare ta annaha qalat take cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah inki ukhti ibnata abi salama ya rasulullah ka armi wannan al'uwatawa ya abi sufyan qal sai annabi yake cewa aw tuhibbina dhalik to shin kina son haka nan in armi al'uwat zaki فقالت سيدتي نعم تجي قال يا رسول الله لست لك بمخليا ايني ناسن باني كداي بتي زن زمنا ا جيدانك واتو دوله سي كا كاو ودا ناسن نعم سيدتي واحب من شاركني في خير اختي سيدتي كما انا سو يا زمنتو وانا الخيري ده نكي تيكي ا جيدانك وندا زي يي مشاركه دني ya zaman to shi ma ya samu wannan alkhairi ita ce al'uwata ina mata kaunar wannan ita ma ta samu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata inna dhalika la yahillu li ai wannan kuma bai halatta gare ni ba saboda bai yiwa a hada al'uwa biyu kamar yanda hadisi na gaba zai karanta da mu qalat sai tace inna nuhaddisu annaka turidu an tankiha binata abi salam yo ai mu labari ya zo mana muna jin jidai ta cewa fa zakka yi armi diya abi salama yace qalat bintu ummi salama kina nihin diya ummi salama qalat tace qultu na'am tace kwarai da gaske fa qal annan sallallahu alaihi wasallam yace innaha lam lam takun rabibati fi hijri ai ita ma bai yiwa saboda ta kasance agola ta ce an agola ko rabiba agola yace ma hallatli in ba dan ago algola ta ce aida ba zata zamanto ba wato agola ta ce shi yasa ta zamanto ba halaliya ta ba bai halatta an harme ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaha libnatu akhi min arda kuma ta kasance bancin wannan ibnatu akhi iyar dan uwan shi ce min arda dan uwana wato abin da ya shaye shayarwa arda'atini wa aba salamata tuwaiba saboda aba salama da annabi sallallahu alaihi wasallam suwaiba ta shayar da annabi kuma ta shayar da aba salama kinan kaga diya abu salama kuma kinan min annabi sallallahu alaihi wasallam kinan diya shi ce yace fala ta'arudanna alayya banatikunna sai daga yau ka ku fara bujuro mini irin wannan ɗan uwan na ku ce in armi wacce ko in armi wacce wala akhawatukunna ko ɗan uwan ni na san wanda zan arma qala sai wata ruwaya ta zo ruwa yake cewa wa suwaiba ta kasance maula ce ta wato abi lahab abu lahab ya iyauta ta falamma mata lokacin da ya rasu da ya mutu urihi babu ahlihi bi sharri haiba sai ɗaya daga cikin yallan shi wani ya gan shi a cikin wani irin tsanani fa qala law sai ce mishi ma za laqita me yasa mi ka samu daga mutu qala lahu abu lahab abu lahab yake ce mishi lam alqa ba'dakum khaira yace wallahi bayan ku da na mutun nan ban samu ba alkhairi ghaira anni suqitu fi hadhihi bi ataqati suwayba yace sai dai kawai dalilin na iyauta wato suwayba an shayar da ni daga nan wajen kafadata wanda wannan karin wato bai inganta ba kamar yanda zan yi bayani akan shi karshe insha Allah saboda ya saba ma nusus kamar yanda malamai suka bani to wannan hadisi da malam ya kawo mana a cikin wato wannan littafi yana so ne ya karantar da mu wato wasu wanda shari'ar musulunci ta haramta mana su da farko ummu habiba wace ce ummu habiba ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam mai sunanta ummu habiba binti abi sufiyan hindu ko ramla bintu safa dana daga cikin ummahatul mu'minin dana daga cikin wanda suka yi hijira as-sabiquna al-awwalun lokacin da suka yi hijira zuwa habasha mijinta a lokacin ya koma banasari ya mutu a banasaranci bayan haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam tukun ya armeta wanda ta mutu wato abin da ya shafi Madina to ita ce ta rawaito wannan hadisi take cewa ya rasulullah wani lokaci tace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace inki ukhti ibnata abi sufyan ya rasulullah ka harmi yar uwata mana diya abu sufyan wanda ita ce izza yar uwata izza tace ya rasulullah ka harme ta to nan ka gani wato bata kasace sai mun mune annabi sai ya ce bai ta wato hibina dalik annabi sai ya mamaki yace to yanzu ke kina kaunar hakan ke da kanki kice wato wane ya rasulullah armi al'uwata wato a kawo mata abokiyar zama ko kuma da istilahin su da suke ce a kisha ko abokiyar zama ko kuma wanda zata dan kama mata aikace na gida yace a wato hibina dalik shin kina san haka nan fa qalat sai tace na'am tace kwarai ya rasulullah lastu laka bi mukhalliya tace na sani ya rasulullah ba ni kade ba zan zanna da kai na sani tabbas sai ka kara arbi to dan shi yasa nake so in ma ya zamanto wannan alkhairi da nake ciki shi wanda zai kara samun wannan alkhairin ta zamanto ɗan uwa ta ce shi yasa malamai suka ce anan mace idan ta gani misali mijinta yana da niyya zai kara arme ba laifi ta samu mishi wanda zai kara arme sai masu imani akwai guda na'am annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata inna zalika la yahillu ai wannan ai bai halatta gare ni wato bai halatta gare shi ya hada wato ɗan uwa da ɗan uwarta sannan malamai suka ce anan la'alla ita wato ummu habiba bata san da haramcin cewa bai halatta a gama wato bainal ukhtayn wanda da ta san haramcin da ba za ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya arme ɗan uwarta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama sai mata wato isharar cewa ai wannan bai halatta gare ni in arme wato ɗan uwarki qalat sai ta ce to inna nuhaddisu annaka turidu an tunkiha ibnata abi salam ai labari ya zo mana muna jin kishin ka san mata ko ina ba a rawa su da kishin tace to mun ji kishin cewa ba za ka arme diyar abi salama to ita da ta ji labari ne annabi yana neman zai yi arme kishin din zai yi arman diyar abi salama dai take bujuro ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗan uwarta ya arme ɗan uwarta bala sai annabi dan yayi ta'kidi yace bintu ummi salama shin kina nufin diyar ummi salama sai annabi sallallahu alaihi wasallam tace mishi qult qalat qultu na'am tace ki kware da gaskiya rasulullah fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata innaha law lam takun radibati fi hijri ai ita wato diya ummi salma ta kasance wato agula da ci kamar misali diyar matarka wanda ba kai bane ba mahaifinta ita ce ake ce ma agula ta kasance agula da ci ce bai yi wa ya zamanto wato na armeda saboda na armin mine mahaifiyarta yace sannan kuma abu na biyu ta kasance el uwashi ce min arda'a wato kamar el uwan taka ta rada'a saboda suwaiba wanda ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallama ta shayar da abu salama shi ma wanda abu salama shine kuma baban ita wato binti ummi salama kenan ka gani abu biyu yazo wanda ya haramta wato abin da ya shafi ya zamanto ya armeta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka annabi sai ya ce fa za ta'ridanna alayya banatukunna wa la akhawatukunna dan haka daga yau kada ku ƙara bujiro min da wannan ɗan uwan naku ko ɗiyanku ko kuma ɗan uwanku ce in armi wacce ko kuma in armi wacce ya zo a wata riwaya ƙarin cewa shi ni na san wadda zan arma na san sha'ani na ku barin da sha'ani na ni zan zaɓi wato kenan wadda zan arma to nan malamai suka ce game da abin da ya shafi aure akwai wanda suke haramun ne wato mutum ya aure su har abada ko mu ce ya kasu kaso uku akwai kaso wanda har abada ya haramta mutum ya armi wannan mutane wannan mata kaso na biyu akwai wanda haramcin zuwa wata mudda ce zuwa wani lokaci ne haramcin wannan ya haramta kaso na uku shine wannan wanda suka halatta to wanda suka haramta shine karkashin Allah aya da Allah subhanahu wataala yake cewa wala danki wal mushrikat hurrimat alaykum ummahatukum da harko al ummahat uwaye da gani mutum haramun ne ya armi mahaifiyar shi ko kakar shi har zuwa karshe haramun ne wannan haramun ne bai yiwa ya arma ce ummahatukum wa banatukum da iyanka wa innazal haramun ne wato mutum ya arme ta sannan kuma wa akhawatukum da ƴan uwan sawa'un ƴan uwa ne wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma wanda kuke uwa ɗaya ko kuma wanda kuke uba ɗaya haramun ne mutum ya armi wannan sannan wa akhawatukum hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum kaga amma wanda take kanwar mahaifinka ko kuma kanwar ko yayar mahaifinka haramun ne mutum ya arme ta haka kuma halakka wanda take kanwar mahaifiyarka ko yayar mahaifiyarka shi ma haramun ne ya zamanto ka arme ta sannan da ɗiyan wanda suke ƴan uwanka ɗiyar misali yayarka ɗiyarta ka gani haramun ne ka arme ta ko kuma kanwarka ɗiyar kanwarka mi in ka ci ɗiyarka ce wannan shi ma haramun ne wato ka arme ta to wannan duka wannan su haramun ne mutum har abada ba za ka iya arman ɗaya daga cikinsu sai wanda su kuma taharimunsu ya kasance zuwa ga wata mudda ce sannan kuma malamai suka ce wanda zai ƙaru a cikin haramcin wannan nau'in guda bakwai wanda aya ta kawo mana su ne akwai wanda suke ummahat na mine na matan lokacin da ka armi mace mahaifiyarta mi in ka ce sarakuwarka ce to a lokacin haramun ne ka arme ta mine muna zuwa wannan zai zama to wanda su akwai ƙaidar da yake halatta wasu daga cikinsu tayyib sannan malamai suka ce da matar ɗa shi ma bai dacewa ka arme ta haramun ne matar ɗanka sannan kuma matar mahaifi shi ma haramun ne mutum ya arme ta. Tayyib, sannan kuma wannan nau'in malamai suka ce sai ka ƙara musu wanda suke na rada'a. An fahimta? Na rada'a kamar yadda hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya harum min ar-rada'a ma yahram min an-nasab. Wato abinda ya shahi rada'a, abinda yake haramta game da abinda ya shahi shayarwa irin na danganta ne. Yanzu misali, uwa mahaifiyarka misali ta shayar da wata, to wannan me in ka ce? ‘Yan uwanka ce ta shayarwa, to ka gani babu arme tsakankanin. To haka duk wanda ya zamanto wannan alaƙa ta shayarwa ta shiga, to shi ma ba zai zamanto arme ya haramta. Sannan na biyu, malamai suka ce su ne wanda zuwa ga wata mudda ce. Misali, ‘yan uwan matakka ya halatta mutum ya arme, kana arme da mace, ‘yan uwanta ka je ka arma? Ga hadisi nan ya hana. To yaushe ne ya halatta ka arme ‘yan uwanta? Kinan ko ta rabu ko kun rabu ko ta mutu, to wannan ya halatta ka, kana iya ka arme ta. Sannan kuma da irin ammata, amma ita matar ta, misali ka arme mace ammata, sai ka ga ammata, sai ka zamanto kun rabu da ita, ka arme ammata. Ko kuma halatta. Halar matakka ba halar kai ba, ba halar kai ba, ta matakka. An fahimta da? Ai, hadisi yana nan, sallallahu alaihi wasallam ya ce, laye ta mai bayna al-mar'ati wa ammatiha wala bayna al-mar'ati wa khalatiha. A gama su bai halatta, amma idan ya zamanto muku tare ta rasu, sai ya zamanto an wannan yanda. To kuma akwai wadda kuma al-khamisa, kai ne kana da mace hudu, kaga ta biyar a lokacin mi in ka ce ka arme ta biyar, haramun ne. Sai yaushe ta biyar za ta arme? Sai in guda ta huta, kenan yake mai gurbin ta da wato guda, wannan ya halatta. Sannan malamai suka ce da wadda take mazinaciya har sai ta tuba, shi ma wannan in tana aikata alfasha wannan ba za ka arme ta ba. Har sai ta tuba ta wasa yake ba zai yi karmi, tana aikata alfasha ka sani wannan haramun ne, amma bayan ta tuba taubatan nasuha wannan ba zai yi karmi da. Haka malamai suka ce wanda aka masa saki uku, me ita ya mata saki uku, yaushe zai arme ta? Hatta tankiha zaujan ghaira, kenan kaga wannan qaidin, sai ta arme wani ya sun rabu tukun zai iya wato armanta. Da kuma wadda take cikin ihrami, mace tana cikin ihrami, ya halatta ta yarme? Bai halatta, har sai ta huta daga abinda ya shafi ihrami. Kenan kaga wannan wata mudda ce, wato wadda suke ciki, wadda idan a wannan mudda ta zamanto wato ta gusa, to babu laifi mutum yana iya wato aure kamar yadda malamai wato suka bayyana. Duka dai ƙarƙashin ayat Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nisa da yake ce mana hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وكاغني كركشم آية نم من غفر لمت عليكم أمهاتكم وانا حرامني وبناتكم حرامني وأخواتكم حرامني وعماتكم حرامني وخالاتكم حرامني وبنات الأخ حرامني وبنات الأخت حرام ني وامهاتكم اللاتي ارضعنكم حرام ني واخواتكم من الرضاعه حرام ني وامهات نسائكم ماتر مهيفير ماتك حرام ني وربائبكم اللاتي في حجوركم اقولك اللاتي في حجوركم من نسائكم ودك ارمي مهيفيتك غا اقولا بيتا مين agola ta ce haramun ne ita ma wato ka arme ta, amma wannan sai in ka shiga daki dawa allati dakhaltum bihinna, sai ka shiga daki da wa da mahaifiyarta kai ne baka ka aje an tarimi an karma maka arme da mahaifiyar wata tana da agora sai da aka karma arman sai ka ga diyarta yake ce ka wasa diyar kake su matakar ba ku tare ba amma in kun tare to baya alata ba shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa raba'ikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum suma haramun ne wa an tajma'u bayna al-ukhtayni a hada ɗan uwa guda biyu kaga nan shari'a da tace mana a hada haramun ne saboda abin da ya shafi gira da wasu abubuwa wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurur rahima na'am na'am rada'a shayarwa ba kun yi arbe ba diye shi ce a ba sai da aisha ta muka ce wannan guda bakwai gabaki daya hurrimata alaikum ummahatukum in aka samu daga can sama an shayar ta zama to haram in wannan na ko mahaifi matukar ya zama to akwai nasaba ta abin da ya shafi shayarwa to shikenan kamar ruwa da kane ne zai zama to shikenan kamar ruwa da kane yanzu giwanka da kaninka ya halatta ka rubi ya wanka haramun ne ya zama to kaninka da ja ko kuma wuyayenka an fahimta idan shi yasa abinda nasaba take haramtawa haka rida'a tana haramtawa kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta to ala kulli hal wannan hadisi zan mu gani irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ima ummi habiba cewa haramun ne a gama tsakankanin ƴan uwa mata guda biyu mutun ya aure su su bi duka wannan haramun ne haka haramun ne mutum ya armi agolacci bayan ya armi mahaifiyarsa ta gashi nan suna tare da mahaifiyarsa ya armi wato wannan agolar ta shi sannan kuma malamai suka ce a cikin wannan hadisin zan mu gani irin yanda ya kamata mata su yi koyi da magabata yanzu mu duba magani nan ummu habiba ita tace ma ya rasulullah ka armi wacce el uwata to kina wannan tabi'a ce ta abin da ya shayi wato tare da gira kada ya zama to ke kadai ki ce kan na gidan naki ne gabaki daya ki so ma la yu'minu ahadukum kina ya zama to alkhairi ne ita mi tace ummu habiba ta tai alkhairin da take so ya same ta da take cikin shi tana so su yi musharaka da ɗan uwarta ita ma ya same shi idan ba laifi bane ba dan ke mata ko uwar gida in ga mijin ki da Allah yana da niyya saboda ai sun jimi ne sun jijitaji ta cewa annabi wai zai yi armi sai take neman ina ma to har man ya armi wacce ai ke da ya tambaye ta a wato hibbina zali shin kina kaunar hakan tace ya rasulullah ai na sani ni ba ni kadai ba zan zauna a gidan wanda kuma namiji ai an sani da mun mutum kudi aka bashi kinan wannan duka dai abu ne wanda ya kamata mata su yi koyi da magabata sannan kuma wannan hadisin a ƙarshe mallam ya kawo mana ruwaya ta Urwa yake cewa Suwayba Suwayba ta kasance maula ce ta Abi Lahab ana rawaitawa cewa Abi Lahab ya iyauta ta akan shayarwa da taita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci Khadija aka ce ta nema ta sayyata duka dai wannan kissa aka ce tana da rauni sannan wannan hadisi shi ma wato malamai suka ce mursal ne wato bai inganta ba kuma ya ci karo da nusus na abin da ya shafi shari'ar musulunci saboda nan Abi Lahab ya mutu a ne a kafirci yace ya baya da suka tambaye shi me ka gani yace ya haɗu bai taba gamuwa ba da alkhairi sai dai abu guda wanda aka shayar da shi da ruwa saboda me saboda ya iyauta su wai ba malamai suka ce wannan kuma ya ci karo da me da abin da ya shafi nususu na shari'a saboda su kawurai ba ta yanda za a yi su samu wani alkhairi a zahirar lahira. Duk wanda ya mutu a kafirci ba ta yanda za a yi samu alkhairi a gobe ranar tashin alkiyama. Na'am. Malamai suka ce babu rangwame anan. Annabi sallallahu alaihi wasallam nan addu'a yi. Addu'a ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi. Da yana ce zai nema mishi istighfari. Aka hane shi sai nema mishi addu'a. To malamai suka ce nan kuma babu wani nasi da ya nuna cewa mene cewa ga rangwame da ya zo mishi akan wannan bari ma wato wannan yana daga cikin sa'a ma nusus. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Da hadisin Aisha, Aisha da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ɗaya daga cikin wasu Qurayshawa ya kasance yana silatul rahim, yana taimaka ma miskinai, yana kaza yana kaza, ayyukan alkhairi da yawa. Tace ya Rasulullah, shin wannan yane ne zai kasance a gobe ranar tashin alkiyama? Annabi ya ce mata bai da kularin komi, anan duniya ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai saka wuta mai. Shi yasa kawurai dukkan abin da zasu taimaka sawabin na musulmi ko kuma wasu makamancin haka, to a nan duniya ne Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga dama ya saka wuta musu. Amma a gobe ranar tashin alkiyama ba su da wato wani abu na abin da ya shahi lada da zasu same shi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malam ya ce alhadisu salis ba'da talasumiya an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yujma'u bayna almar'ati wa ammatiha wala bayna almar'ati wa khalatiha. Wato riwaya daga abi hurairah da Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alayhi wa sallama ya ce ba a hada tsakankanin mace da wato ammatta, ita ce wato ɗan kanwar mahaifinta ko kuma yayar mahaifinta, ko kuma a hada mace da khalatta ita ce kanwar mahaifiyarta ko kuma wato yayar mahaifiyarta, wato a hada su wajen arme. Kai ne kana arma da mace, sai ka je ka ga kanwar mamarta ka arma ka ce su zaman toki shiyoyi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan. Malamai suka ce saboda shari'ar musulunci ta zo dan ta tsarkake mu daga dukkan wasu abubuwa, sannan kuma yanda suka san yanda shari'a ta halatta ma mutum abin da ya shafi at-ta'addud, cewa zai iya arman mace daga ɗaya har zuwa abin da ya shafi hudu, to sai shari'a ta zo ta kawo mishi togaciya ta cewa shari'a da ta san cewa lokacin da namiji zai ƙaro wata mata misali a gidanshi zai armi wata, akwai wani abu wanda yake gadarwa da mata sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shi kai shi ne akan abin da ya shafi wato adawa da kuma abin da ya shafi hushi da wasu abubuwa ne wato na wato kishi tsakankaninsu. To shi yasa shari'a sai ta haramta mana kada wannan kishin ka sanya shi ya zamanto bainal abari wato tsakankanin makusanta, wato makusanta wannan ƴan uwanta ce. Da a ce shari'a misali ta halatta mutum ya armi ƴan uwa da ƴan uwa, to ai kaga yaƙi zai ci gida haka ce. Ka armi mace kuma ka je ka armi kanwarta, to kaga ni kishin abin zai bata dangantaka, zai bata zumunci, zai bata abubuwa. Ko kuma ka armi mace kuma ka je ka armi kanwar mahaifiyarta ko yayar mahaifiyarta, su zo su zauna su ringa abin da ya shafi kishi tsakankaninsu. Ko kuma ka armi mace ka je ka armi kanwar wato babanta ko yayar babanta. Kenan kaga wannan duka shi yasa shari'ar musulunci ta haramta mana. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, ai ba a hada tsakankanin mace da wato babanninta, ko kuma wala bainal mar'ati wa khalatiha, ko kuma tsakanin mace a hada ta da tantunta a arme su duka gabaki daya. Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya haramta. Shi yasa dalili ne kuma malamai suka ce tunda wannan jam'in bai zo ba bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa qalatiha a cikin aya, can aya ta ce wa an tajma'u bainal ukhtayni, sai malamai suka ce to wannan nassi daga shari'a daga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo suka keɓance mana. Da akwai wasu daga cikin tawa'if wanda irin na Shi'a da Rafida suke istidlali, ai ya halatta mutum yana iya gama su, suka ce ai Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum. Malamai suka ce wannan raddi ne, ikhtisasi ne daga abin da ya shafi shari'a ta dalilin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan wannan hadisi yana ƙara nuna mana hikima akan haramci shine na daga abinda zai kai ga su zuwa ga cire zumunta da kuma hushi sakankanin su da kuma ababan da za su biyo baya na abinda ya shahi kishi wato da sauran su. Lalla mu tsaya anan da fatan sai sace mai zuwa insha Allah sai a gasa da fatan abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.